Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad duniya da kuma dalar sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Assalamu alaikum alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdul muka sake dawowa a shirin mun hantsi. Cikin shirin za ku ji hukumar EFCC ta gurfanar dan takarar gwamnatin jihar Taraba Sani Abubakar Allahi da wasu mutane guda biyu. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Sulaiman Barma zai kawo mana. Daga nan kuma sai shirin jaridan kasar Ghana da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana a na'urar mu amma duk wannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hasiga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdul. Masu makoki a Washington sun yi wa tsohon shugaban Amurka George W. H. Bush rakiya ta ƙarshe a wani taron addu'o'i da manyan shugabannin siyasa Amurka da shugabannin kasashen duniya na da na yanzu suka halarta. Tsofaffin shugabannin Amurka Jimmy Carter da Bill Clinton da Barack Obama da kuma shugaban Amurka mai ci yanzu Donald Trump suna daga cikin sama da mutane 3,400 da suka halarci jana'izar girmamawa ta ƙasa da aka yi wa Bush a majami'a ta ƙasa da ke birnin Washington. A jawabin shi mai ban dariya da kuma sosare, tsohon shugaban Amurka George Bush karami ya ce mahaifinsa ya nuna abin da ake nufi da shugaba na gari.
He showed me what it means to be a president who serves with integrity, leads with courage, and acts with love.
Yace ya nuna man abinda ake nufi da zama shugaban kasa wanda ya aiki da mutunci, da jagoranci, da jarumtaka, da kuma yin aiki da kauna a cikin zuciyarsa domin kasar mu. Lokacin da za a rubuta littafin tarihi, za a ce George H.W. Bush gwazan shugaban Amurka ne, dattijo wanda ya aiki da mutunci da kuma girmamawa.
And we're going to miss you. Your decency, sincerity, and kind soul will stay with us forever.
Za mu kuma yi kewarka, kamun kanka, da gaskiyarka, da kuma kirkinka zai ci gaba da kasancewa tare da mu har abada. Saboda haka, cikin hawayenmu, bari mu tuna da albarkun sanin da kuma ƙaunarka. Mutum mai sauƙin kai, irin mahaifin da kowane ɗa ko kuma iya za su yi burin samu. Kuma a cikin makokinmu, bari mu yi farin ciki da sanin cewa Baba ya rungun marigayiya yayar mu Robin ya kuma saki kama hannun mahaifiyar mu. Shugabar kasar Jamus Angela Merkel da Riman Burtaniya Charles da Sarki Abdullah na Jordan da kuma shugaban kasar Poland Andris Duda suna daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar domin karama shugaban Amurka na 41 wanda ya rasu makon jiya yana da shekaru 94 a duniya bayan shekaru 20 da barin karagar mulki. Ana kyautar zaton membobin kungiyar kasashe masu amfani masu arzikin man fetur za su amince da rage yawan mai da suke haƙowa yayin taron su a Biyana yau Alhamis, sai dai babu tabbacin ko za su samu haɗin kan kasashe da ke samar da mai a tattaunawar da za su yi gobe Juma'a. Wannan ya biyo bayan faɗuwar farashin mai da kashi 20 cikin 100 da aka samu cikin watanni 2 da suka shige da ya karye ƙarfin tattalin arzikin kasashen duniya da kuma sa Amurka ta ƙara yawan mai da take haƙowa. Farashin albarkatun mai ya fara faɗuwa tun watan Oktoba bayan da ƙasar Saudiya ta ƙara yawan mai da take haƙowa domin cike gibin da aka samu sakamakon rage yawan mai da Iran take sayarwa a kasashen duniya. Amurka ta ƙaƙaba wa Iran takunkumi sai dai ta ɗaga waɗansu da ke sayan ɗanyen mai daga Iran ƙafa. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi ƙungiyar ta OPEC da cewa ba za a amince da rage yawan mai da ake haƙowa ko kuma ƙara farashin mai ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya yi Allah wadare da yawan fyaɗe da kuma gallazawa mata da 'yan mata da ake yi a kusa da garin Bentiu. Ƙungiyar likitocin agaji ta ƙasa da ƙasa na gari na kowa ce ta ba da rahoton hare-haren makon da ya gabata. Ƙungiyar agajin ta ce ta yi wa mata da 'yan mata 125 jinya waɗanda aka yi wa fyaɗe aka kuma yi musu duka hana kuma aka gallaza musu akuba a karamar hukumar rankuna ta Sudan ta Kudu tsakanin 19 da 29 ga watan Nuwamba. Shugaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu, David Shera, ya shaida wa manema labarai a Juba cewa an kawo matan hare-hare ne akan hanyoyin da ke kusa da garuruwan Deldu da Gate a lokacin da suke kan hanyar su zuwa cibiyar da ake raba abinci da ke Bintuwa. Daga ƙarshe, Amurka ta koma gudanar da ayyukan diplomasiya a babban birnin ƙasar Somalia bayan rufe ofishinta na tsawon kusan shekaru 30. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Newt ta faɗa wata sanarwa cewa za a buɗe sabon ofishin ranar Lahadi. Ta ce wannan buɗe ofishin da za a yi na tarihi ya nuna irin ci gaban da aka samu a Somalia cikin 'yan shekarun nan, kuma wani mataki ne na daidaita hulɗar diplomasiya tsakanin Amurka da Mogadishu.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta EFCC ta gurfanar da ɗan takarar gwamnan jihar Taraba Sani Abubakar Dallali bisa tuhuma kan wasu kuɗaɗe. Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani.
Hukumar EFCC ne dai ta ma gurfanar da ɗan takarar gwamnan na jam'iyyar APC Sani Abubakar Dallali, wanda ma tsohon muƙaddashin gwamnan jihar Taraba ne, da wani tsohon minista Sanata Joel Ikinya, da ma wani tsohon dan majalisar dokokin jihar Mako Sani, bisa zargin ɓadda sabon wasu maƙudan kuɗaɗe na naira miliyan 450 da tsohuwar gwamnatin PDP na Goodluck Jonathan ta bana domin kamfen zaɓen shekarar 2015. To sai dai kuma, bayan doguwar muhawara tsakanin lauyoyin hukumar EFCC da kuma na waɗanda ake tuhuma, alƙalin babban kotun tarayya da ke Jalingo Joseph Stephen Pam ya ko ba da umarnin da hanzarta gurfanar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a gaban kotu, inda ya ce muddin hukumar ta EFCC ta kasa kawo Sani Abubakar Dallali, to fa labudda kotu za ta sallami sauran waɗanda ma ake tuhuman biyu, wato Joel Ikenya da kuma Mark Hussaini, tunda ko a baya sai da aka umarci hukumar ta EFCC da ta kawo shi. To amma kuma shiru kake ji kamar an shuka dusa. Daga nan kuma, sai alƙalin kotun ya ɗage sauraron wannan shari'a har zuwa ranar 15 ga watan Janairun shekarar baɗi, domin kawo dukkanin waɗanda ake tuhumar su uku domin a ci gaba da wannan shari'a. To wai ko me lauyoyin waɗanda ake tuhumar ke cewa? Barista Festus Edepojo da ke kare Sanata Joel Ikenya ya ce su suna mamaki yadda hukumar EFCC ke ci gaba da tsare wanda yake karewa, alhali ɗaya daga cikin wanda ake tuhumar, wato ɗan takarar APC, shi ba a gurfanar da shi ba a gaban kotu, batun da ko ya ce akwai abin dubawa.
We feel that it is unnecessarily holding the other defendants to ransom. If EFCC is not ready to prosecute this charge, they can discontinue the charge. Anytime they are ready, they are free to be to bring a fresh charge. That is our position.
To sai dai kuma fitowar mu da kotu, sai ga wasu gungun matasa dauke da kwalaye suna zanga-zanga yadda ma wannan shari'a ke gudana.
Mu da muke tsaya nan ba wanda ya bamu ko naira domin mu yi zaga-zaga, mun yi domin mu kwace wa kanmu yanci ne.
Mun zo the first time aka ce Sani bai samu somos ba, aka daga muka dawo na biyu. Yau abun da ya faru a kotu shine an ki zuwa da Sani. So muna kira ga federal government. Wannan abun kunya ne Buhari na yaƙi da cin hanci da rashawa a cewa yau ɗan takarar APC a jihar Taraba, wanda yau an kawo shi kotu zuwa na biyu. Muna kira ga APC national, idan ba haka ba to already.
Koma da menene, yanzu ko an zura ido ga yadda za ta kaya a ranar 15 ga watan Janairun. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz, kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan wakar da yake bisa inji.
Tunda jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila, to ya faɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tunda kayansu ne ke saya. Yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike a nan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga ba da shi galai na shin galibin tizzabadin an kafa haka ke calaran dukkan kafa dubi babban kantikin su dudan dalakawa an kai mutukan talakawa sai ru wadannan dola galibin jirgin zama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya ya yi kaka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kun tuna domin su za su riƙe ƙasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma paris a ambasada america akwai ambasada a rasha akwai ambasada italiya ga ambasada mexico akwai ambasada holland akwai ambasada german ga ambasada a aikin talakawa sun ka tai don su kunna zumunci mu da su talakawa shi in kun tuna gwamnati na mana kokarin in dare ya yi dai in kun tuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kula guji in hanyar masu lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba domin darajar ƙara
to madalla yanzu da ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo ke cewa karfe 2 da minti kusan 13 na dare gashirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowace ranar Alhamis daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ne da sauran abokan aiki ke fatan ana shan hantsi lafiya kungiyoyin nakasassu a sassan duniya sun yi bikin karrama ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin tunawa da mutanen da ke fama da nakasa ranar ta 3 ga watan Disamba wacce ta samo asali a shekarar 1992 lokaci ne na tayar da gwamnatocin ƙasashe daga bacci ta yadda za su sake ɗaura ɗamara domin magance matsalolin nakasassu abin da yasa a bana aka mai da hankali akan maganar baiwa nakasassu su kunin gudanar da harkokin da za su ba da damar su shiga a dama al'amuran jama'a da su kamar kowa to albarkacin zagayowar wannan rana kungiyoyin nakasassu sun shirya shagulgula da dama a birnin Yamai waɗanda suka hada da wasan kwaikwayo da tseren keke na mata guragu waɗanda aka gudanar akan idanun ministar al'umma Dr. Aisata Isa Maiga da jakadiyar tarayyar Turai a Niger Denisa Elina Ionete kafin daga bisani su halarci wata muhawara wato conference de ba wacce ta nazarci halin da masu fama da nakasa ke ciki sun kuma yi amfani da wannan dama domin tunatar da mahukuntan wannan kasa alƙawarin da suka ɗaukarwa ƙungiyoyin nakasassu kamar yadda za a ji daga bakin shugaban haɗakar Federation Sido Nuhu Umaru
game da haƙoƙin mutane masu nakasa a ta Niger mun ce mun sani shugabannin Niger musamman ma mai girma Isu Muhammadu da kuma mai girma Brigida Fini suna kokari kwarai in mun duba kaman watan Mai da ya huce so na farko kenan aka yi taro na wayar da kanu ministoci na gwamnati bisa ga a tabbatar da mutane masu nakasa haƙoƙin su to wannan kokarin amma mun ce har yau akwai ragi a cikin wannan kokarin muna so a ƙara ta musamman ma game da wannan taron da aka yi watan mai da huce shugaba Brigida Fini da gwamnatin shi sun dauki alƙawarin kudaden da suke taimaka suke tawa domin a tallafa mutane masu nakasa kudaden nan miliyan 50 ne ya dauki alƙawarin insha Allah da mu jinaf za a kai wannan kudaden miliyan 150 to muna jira da gare shi tabbatar wannan alƙawarin domin mu samu dama mu bada taimako da yawa ga mutane masu nakasa domin su nisantar da kansu da barace-barace wanda yana gani har gwamnati ma ba ta son wannan abubuwan sannan kuma mun kawo tira zuwa ga magabata na kasa su ba mu karhi tattalin arziki domin mu shigo cikin kauyuka da biranen Niger mun san an samu an war samu ci gaba a cikin manya-manyan birane na Niger a game da mutane masu nakasa amma a cikin kauyuka har yanzu akwai waɗansu wuraren wanda ana iya kama mutum mai nakasa a daure shi da kamar yadda ake daure dabba to mun ce wannan bai yiwa mu yarda da shi a cikin zamanin da muke ciki inda akwai convention wanda kasar Niger ta sama tare ta ba mishi hannu a tun shi juin watan juin shekara 2008 domin haƙƙi ne wanda gwamnati ta dauka a game da kuduri na 8 article 8 de la convention babu da dama mu shiga cikin kauyuka da burane mu wayar ma al'umma da kai cewar mutane masu nakasa ya kamata a darzanta su ya kamata a ba su taimako ya kamata a ba su taimako kowane irin taimako domin su samu su yi amfani da albarkacin kasar Niger kamar yadda kowane wanda bai da nakasa shi ma yana amfani da albarkacin kasar Niger
ministar al'umma da ke jawabi a yayin wannan biki na ranar 3 ga watan Disamba ta tabbatar wa nakasassun kasar Niger cewa gwamnati na da matukar damuwa akan matsalolin da ke addabar su saboda haka ba za ta yi kasa a guyo ba wajen karfafa matakan inganta rayuwar wannan rukuni na al'umma
wani kaga tawo ya halitta dai dai sai ta kwalwal da baya juya sai ba karma ya da kowa ba hauti
to yanzu kuma sai ci gaban hirar da muka kwara a makon jiya da Malam Musa Nasir sakataren kungiyar wasannin motsa jiki ta nakasassun jamhuriyar Niger wanne yake bayani a game da inda aka kwana dangane da gasar kokowar makafi wacce za a yi a ƙarshen watan nan na Disamba a Tilibiri wato lokaci guda da gasar cin takobin kokowa ta shekara-shekara
duk ɗan ƙasa daidai muke shi yasa don ka gani kenan ba wai dole sai a ce sai masu gani ba sai za su yi wani abu kowa yana yi wani abu don shi yasa gwamnati ka dibin kenan kowane isfor ɗan ƙasa da mata da wanda agaje yi da yara duk ana isa su cikin ginin ƙasa so da yawa mun sha ɗauko kufu na sai da yawo to abuna wanda ba a sani ba amma kaga yanzu abuna wanda za a yi dibin da sunan makashi sun tabbatar da tutar ƙasar Niger a waje kaga bisa san makashi na mu kan mu gaje yi za mu dibin kenan gwamnati ya samu cikin prosesis na cin gaban ƙasa
akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta ne wajen ganin shi wannan kokowar gargajiya ta ƙasa gaba ɗaya ta girku ta tabbata wato a fuskar makafi
to kama matsaloli dai mu da Aminu Kadibi da ya zama ana dokowa kamar cikin jaha guda-guda don abuna wanda ya kamata zuwa gaba yadda kamar shi minista yana iya samun mu samu club kamar da yawa wanda za su kare na 'yan kokon makashi kamar misali akwai wani yaro wanda a ENGS yana nan yana so ya yi club na makashi 'yan kokon makashi dai kaga abuna wanda in a kusa ko ina Niger na tabbatar da baradewa zai riga a kasan mu kwatan Niger
me kuke jira daga al'umma ko kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida da waje
cikin mu akwai ambassador da yawa akwai da yawa wanda za su zakwa zama ambassador kin wannan kamfani su ta su yawon duniya kamar ko ku yawon Niger bisa haraka a sa yara makaranta ko ku bisa haraka ciwo aikin wifi muna iya samu su da yawa wanda sosai suna doka muna kamar wasu ambassador hakan ga abinda muka bukata da wajen kamar gwamnati muka fata kamar kokowar za a yi talabiri a sa mu daidai kamar duka 'yan kokowa ga aidibin wai a ce kamar wasa ta wallahi mu makashi ba da wasa na aka yi ba kokowa ta aka yi tsantsa na tabbatar da talabiri kokowar za a yi bana sai ta ba da shawa kan gaskiya
bisa wadda an kai bar da bakaram
na san da ƴan kokowa zakaru kan samun alheri sosai wani za a ce za a bashi takobi da miliyan 10 na sefa da wasu kayayyaki da suka hada da motoci da wata kila ma har gidaje ko da filayen gini shin irin waɗannan abubuwa kuna samun su a ƙarshen ita gasar
baran ka doka mata shugaban kasa ta taimaka ma na farin da na biyu na uku duk sun samu fili anan birni ya mai kuma shi na fari ya samu kamar takobi na minista na sport da kuma kudi wanda confederation ta basu da na farin da na biyu da na uku har dai wanda yazo na ƙarshe ya samu abin alheri warakaga shugaban kasa ya ba duka ƴan kokowa abinci to su ma namu duka an basu
wani kira zaka yi zuwa ga su makafi ƴan kokowa da ma kuma magoya bayan su
to yanzu kiran da zani sai in ce ma duka ƴan kokowa da a cikin kamar kan na tare da waɗance na ƴan uwa valid masu gani don ka su tsaya tare da su dalle mutane na wanda za su koya musu dusu teknik su kware tare da su kamar kwanakin da za su yi na sati uku cikin garuruwa tare da ƴan kokowa su tsaya kware tare da su dalle za su samu abin alheri kware gare su tunda misali in ka dauki akwai ƴan kokowa da yawa kamar yanzu na maradi lokacin da muna da magaram lalle ƴan kokowa da yawa na maradi sun taimaka mai bisa kan asiri bisa kan layu lalle shi yayi favorize kin ɗan kokowa nan na maradi kan gaskiya tunda da yawa ƴan kokowa suna gani kamar misali ɗan kokowa ya mai babba na ɗan kokowa wanda ya iya amma da yazo da na maradi shi da ya ci hado shi kafan na maradi sai da gane shi da ƙasa don kaga suna taimaka mu har yanzu ƴan kokowan mu wanda ba su gani wayancan masu gani kwa
me ya kamata a yi domin ƙara inganta wasar kokowa ta makafi a nan Niger
to yanzu dun da muka yi kamar na kokowa nan na makafi muna fatar kamar akwai yanzu ka dauki wani turnuwa a ce na takobin ko kufkin shugaban kasa mu ma muna son zuwa gaba don samu ana samu ba wai kamar mu tsaya sai in takobi ya zo wangan da aka yi na kasa shekara zuwa shekara
masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri sai kuma a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu kuwa a madadin abokan aiki na sashen Hausa muryar Amurka da bakin shirin na kasa ba kasawa ba Suleiman Muni Barma ke ce da ku Allah ba mu alherin sa
ya halitta dai dai abin da kokon wai da baya juyayi dai kokon maya
to a gaida sallamu mana barma yanzu kuma ga Radon Abbas da shirin jaridan kasar Ghana
zamu kawo ku shirin jaridu guda biyu ne Daily Graphic da Ghanaian Times da farko babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wacce babban labarin ta shine ma'aikatar kudi ta saki kudi fidi miliyan 37 zuwa ga masu cin gajiyar ma'aikatar da ta gina kasa wato NACO a takaice ma'aikatar kudi ta saki kudi fidi miliyan 67 135,600 a matsayin biyan farko na masu cin gajiyar ma'aikatar nan ta gina kasa da ake cewa NACO waɗanda ɗalibai ne waɗanda ba su samu aikin yi ba gwamnati ta taimaka musu da aiki kanaji a Japan an naka shi a matsayin sarkin laura a shafi na 19 wannan labarin yake majalisar gargajiyar laura ta nada Mr. Kennedy a Japan wanda mamba ne na majalisar dokoki wa mazabar assembly central na jam'iyyar NPP a matsayin sarkin cigaba na yankin sarautar laura sai a bayan jaridar wata shafin karshe kenan wannan labari gwamnatin kasar Japan ta bai wa ma'aikatar kiwon lafiya kyautar motoci da waɗansu kayayyaki domin inganta aikin kiwon lafiya. Jaridar ta ce gwamnatin ƙasar Japan ta bayar da motoci samfarin nau'in kurkura kimanin guda 26 ga ma'aikatar kiwon lafiya domin inganta aikin ilimi a cikin jihohi uku na arewacin ƙasar nan. Ha kuma ta haɗa da waɗansu muhimman kayayyakin aiki kimanin 1,500. In mun koma jaridar Ghanaian Times, wannan labarin shi ne a shafinsa na farko. Ƙara ƙwarin gwiwa ga kamfanonin cikin gida yayin da gwamnati ta bayar da sigi miliyan 235 a matsayin wani abin da zai ingiza waɗannan ƙananan ma'aikatu guda 16. Shugaba Nana Akufo-Addo ya faɗa cewa gwamnatinsa na taimakawa kamfanoni guda 16 duk faɗin ƙasar da kuɗi da ya kama sigi miliyan 237 a matsayin abin da dai ingiza su. Magbin ya bayyana cewa zai ja jam'iyyar NDC zuwa kotu. Mukaddashin kakakin majalisar dokoki na biyu na babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress da ke da fatar tsayawa takarar shugaban ƙasa Alban Gbagbi ya bayyana cewa zai kai jam'iyyar kotu dangane da kuɗin shiga takarar shugaban ƙasan da ya aka bayyana akan sidi 400,000. Sai kuma a shafin ƙarshe na jaridar Ghanaian Times din, inda wannan labarin ya bayyana cewar ana duban ƙoƙarin ƙasar Ghana a ƙashin gidauniya na ta duniya dangane da yaƙi da cutar HIV AIDS da ake cewa ƙanjamau. Da wannan sharhi da jaridar Ghanaian Times muka so ƙarshen sharhin jaridar na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga dalokar Gabi. Mura anyar ku faɗa ma yin gamammu su ce su 46 sun gane sun dawa ma a Tiku Abokar baya, ko su 100 ga gamiya su dawa ma a Tiku baya, in Allah ya yarda sai su yi kunya da kowa ya shekara 8-8 haka General Muhammadu Buhari, in Allah so sai ya shekara 8-8 kuma muna baya na yi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America, sunana Abdulshir Jola Musa Gwadabawa daga jihar Sokoto tarin Najeriya. Ina son amfani da wannan dama kare kira ga 'yan uwana matasan Najeriya kiɗaya idan Allah mu goce don siyasa, musamman duba da gani da haka za a ke a ratuwa ya kira ga 'yan uwana matasa idan Allah mu goce banga siyasa da kuma shashan miyagun ƙwari.
Mai magana ni ne Sani Balak da ke Guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga MPDC na jihar Yobe. Ya kamata mu kan mu faɗa shekara 20 gwamnatin jihar Yobe tana mulkar mu. Ya kamata duk jihohin Najeriya ana samun canji, amma mu Yobe mun zama koma baya. Kuma na talakawa ne kuma ne mun yi gwamnatin nan an yi jiya an yi an yi Yobe, mu canja 'yan takarar nan mana.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Kai masu makoki a Washington sun yi wa tsohon shugaban Amurka George W. H. Bush rakiya ta ƙarshe a wani taron addu'o'i da manyan shugabannin siyasa Amurka da shugabannin ƙasashen duniya na da da na yanzu suka halatta. Tsofaffin shugabannin Amurka Jimmy Carter da Bill Clinton da Barack Obama da kuma shugaban Amurka mai ci yanzu Donald Trump suna daga cikin sama da mutane 300,400 da suka halarci jana'izar girmamawa ta ƙasa da aka yi wa Bush a majami'a ta ƙasa.
So madalla ma sauraro anan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar amanta za iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Giras Alheri Abdu da ta na gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ta yau Malama Zainab Abdulrahman ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.